masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu na mai cewar janye dakarun cadi a daidai wannan lokaci na iya haifar da gibi musamman a sha'anin tsaro a arewacin jihar Borno da ma zirin tafkin cadin
kasancewarsa ya inganta tsaro a yankin to janyewa da suke yanzu ya bar gibi akwai labaran da muke samu dalilin su da ke nuna cewa mazauna ƙauyukan inda aka janye wayannan sojoji sun fara kusan kaura daga wayannan ƙauyuka to kaga lalle ya nuna cewa gibin da muke fadi ya fara tafiya a bayane kuma su wayannan ɗan kungiyoyin da ake yaki da su za su yi amfani da wannan gibin su kai mu ƙauyukan nan hare hare
Major General Junaidu Bindawa tsohon babban komanda ne na rundunar yaki da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya
abin yana da ban mamaki suka fita haka abinda Bature ke cewa abruptly ba wani notice kuma akwai kila manya daga can sama an sani to ya kamata a ce fitan nasu bai zama ba gaba sai haka sun fice su wajen dubu da wani abu kai irin wannan abinda ake cewa withdrawal ko kuma janyewa baya ai akan yi shi ne mataki mataki na yi zaton kila da za a ce to wadanda abinda ake cewa non essential din sun dan fara fita sannan wadanda ke tsakiya su fita sannan finally wadanda ke can maybe gaba irin in suna wajen irin su Mungunu, Firnuwa, Marce da sauransu da kuma can lecture basin din sannan su kuma su fita that is the understanding ko kuma da yarjejeniya tsakanin gwamnatin mu ta Najeriya da gwamnatin Chad to amma yanda suka fita din gaskiya babu notice ba abin da kuma halin da ake ciki yanzu ya kamata da an ce an dan cincirta fitan nasu
Dr. Kabiru Adamu yace lalle fa akwai bukatar daukar matakai irin na gaggawa daga rundunar sojojin Najeriya
wayannan ɗan kungiyar Jama'atul Arifin na Jama'atul Jihad da ita da na Islamic State of West Africa province za su yi amfani da damar janyewan su wayannan sojoji na cadi suka yi hare-hare a wayannan wuraren idan rundunar sojojin Najeriya ba ta dau mataki ba a cikin dan karamin lokaci
to kokarin dai da muka yi don jin tabakin sojojin Najeriya bai nasara ba amma fadar gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa wannan janyewa da dakarun cadin suka yi ba wani baraza na tsaro da hakan ka iya jazawa duba da matakan da hedikwatar tsaron kasar ke shirin dauka nan ba da jimawa ba Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria